Gengimi a wani departement ura di fuganda rano ya. Dido nguwe jinei fogono kan labi zai iga hansigina funda. Jingarei wate, walingai batai wate, wane mu algaitinu. To, ifo gitimana kangu algaiti se. Ifo anon gengimi algaita fayan kanda nongu jare wana. Haya wane ingino irte abba kariase borno kanga algaiti funsu gengimi kwara.
To wani umana mantikala tubunu jina hinkanta mu bonko ne sai noir gan kar wani wani mu alamis kini noir ko gan kar nodin abanda mu irgan kar batai do yigei ke baydi wani himcharai ni adai non kulkan noi ce kulir ko gan kar irga so bagi borai ganandi alborai do wai borai iral gait ku ko kan gona gadi a manfun kal cameroon to cha da halai kan bo mu igan kar amma bare bare wana wo ikeni keni fonno
ifono na gingim algaita fayan kinda algaita jarai
to wankan gani fanka dai gati wani hene zama din hangan ir wani hene se nigidi kan hene ga bergumo akagar kan ikaine wo ihene se bergumo mato kan cine ga kaine din yadin dai no ihene gononda
goi wani wo aran tubaran haire ya igano
ai mana tubu walla ai hanga sin fo dai no ga barkan gankar to dai koido kule gan algaita sambu ga karkaine kaina yadin yadin dai no kalaiwana ai goni gadi mo kan ingai kan goni gankar dini goni gudu anafa to wankan nan ai furarano zama koi ga faham kan burgudu ara kaina kaina yadin dai no kalai zullaba
na hairai manne ingai maniyar din da goi wani wo
a walla aman kani se igba dai ne ga zati ai ga tugubun bono gankar
What for kinnonin goi wani wo sintin
hi hunkun wai to jir wai takin da haifon yara zama zabiya farawun gowa ta no ai furara zama alwato din rano bore gicin gace ai ko ga karisi to lalle mu handin ga kan hunkuna gere bagumu
aran goni ga magoi wani wo kani
ir goni ga makani walla to har kai ko ko dorbor ga manti dole mata da kan bihinka san kufa bin da kan ir goni gudu anafa hay kai ir gudu batai do banda bonko no bumbugir sallama habukulu dir ko ga kar a windora abanda mu algaita wo sabora ai ko alemany ai ko cote d'ivoire Alje Nigeria da nungufuwa. Ni adai alhamdulillahi.
Gwe wane wo, nugu wane gini zankai dandangan dinda.
To ni bayi hunkuna zankai siba wane dumu harka. Ngei wo sofo dailo kolodi. Aigwa ndizo fokan aine hina kute kangana muwani. Ama irukwe muna badangara.
Na ina ima Allah bu karabu.